wani gurin zama arin ki in zauna ciki
wani gurin zama arin ka in zauna ciki
ciki ciki arin ki in zauna ciki
ciki ciki arin ka in zauna ciki 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 arin ka boye ciki
ciki ciki arin ki in boye ciki so dai gashi dan ba abin da ya wuce mata samun shi idan tana farin ciki da dalilin shi baki cikin ta shi kadai ke kauda shi samun irin sa sai ya ce mata ta yi goshi saboda usuli da kin addini shi ba abin da zai saka ni in gane ki na tara san ki san da su suka kushe ki bakin fete sun yi yada da kyawun ki ganin hakan ya sa su dole su wanke ki na tara addu'a ina hu ya kare ki kusan shigo gari su kasa su gane ki
wani gurin zama a ranka in zauna ciki
ciki ciki are ki in boye ciki
Keep
on.